أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نوغوتا shahudu to yau muna shahudu ga watan jimada rabi'u thani hijrar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1443 wanda ta yi daidai da 19 ga watan 11 shekara ta 2021 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a ƙarƙashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya ƙara mata yadda dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Hikmatu min at-Tarikh littafi ne na babban malami Dr. Uthman Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 30 daidai a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun tattauna game da menene dalilin da yasa sayyidina Ali ibn Abi Talib bai kashe waɗanda suka kashe sayyidina Uthman radiyallahu anhu ba to tattaunawa da muka yi shine sayyidina Ali radiyallahu anhu yayi wa abun duba na tsanaki ya kalli maslaha ya kuma kalli mafsada a ƙarshe sai ya rinja yadda a yanzu a jinkirtar da kashe waɗanda suka kashe sayyidina Ali sayyidina Uthman ya fi zama maslaha barnar hakan kadanci sama da a ce a yanzu za a dauki matakin nemo su a kashe su da aka sai rinjayar da abin da ya fi zama maslaha akan abin da zai fi zama mafsada wannan kuma abu ne wanda yake sananne ga duk wanda Allah ta'ala ya bashi jagoranci to zaka ga yana da mudubin hangen nesa fiye da na sauran mutanen da yake mulka wannan kujera ce wanda Allah ta'ala ya ba wa mutum ita to an san kujera ce mai nauyi wanda jagoranci ne na dubban ko miliyoyin jama'a saboda kuma ana so kai abin da zai zama maslaha ga mafi yawa ba lalle sai ya zama maslaha ga kowa ba ya zama to mafi yawan waɗanda kake mulka irin salon mulkin ka maslaha ne gare su kar ya zama to wasu ƴan tsiraru ne kawai ya zama musu maslaha amma galibin jama'ar da kake mulka mafsada ce a irin salon mulkin ka gare su to wannan kaga tsari ne na dukkan kowane irin shugabanci na kallon da shi yasa kowace gwamnati in za ka kalle ta to in dai aka samu maslaha da ta haifar ko ta samarwa al'ummata yafi mafsadar to ana yi mata uzuri akan mafsada din kuma mafsada din a mafi yawan lokuta in ka koma za ka ga dalilai da dama ne suka sa aka samu wannan barnar sakaci ko son zuciya ko rashin wato yin abin da ya dace shine yafi zama kadan a mafi yawan lokuta to wannan shine abinda sayyidina Ali radiyallahu anhu ya gani kuma wannan ganin nasa shi kansa lokacin da sayyidina Muawiya ya zo kan gabar kaga shi ma sai ya zamto ya fahimci irin fahimtar sayyidina Ali a wancan lokacin na fata an gane to wannan kusan shine kaman kulasar dalilin da yasa sayyidina Ali radiyallahu anhu ya jinkirtar da kashe waɗanda suka kashe sayyidina Uthman bai yi gaggawar ɗaukan mataki ba akan su sannan mun tattauna game da ma'arakatu siffin, yakin siffin da aka yi, wanda shine dai yakin da ya gudana tsakanin sayyidina Ali da kuma Muawiya radiyallahu anhu, inda sayyidina Muawiya shi dai a ijtihadin sa yana ganin wancan dalilin na jinkirtar da kashe waɗanda suka kashe sayyidina Uthman ba dalili ba, wato ba dalili bane, shi yana ganin yanzu ne ya kamata a dauki mataki dan a magance matsalar, kuma dan kar hakan ya sake faruwa nan gaba. Wannan shine ijtihadin sa, duk da cewa ijtihadin da sayyidina Ali yafi zama daidai kamar yanda malamai suka faɗa, wanda wannan dai yasa shi sayyidina Muawiya ya ki yin mubaya'a wa sayyidina Ali, ba dan shi yana jin shi khalifa ne sayyidina Ali khalifa ba, a'a ya yarda shi ba khalifa bane, amma abin da ya hana yayi mubaya'a yana ganin khalifa ga abin da ya kamata yayi bai ba, dan haka sai yasa sharadin ayi abin da yake ganin shi yafi zama daidai, sannan shi kuma yazo yayi mubaya'a. Ina fatan gane. To yau tattaunawar mu insha Allah za ta kasance kamar haka, inda matashiyar qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, matashiyar mala yace hal naza'a Muawiyatu 'ala al-khilafa, shin wai sayyidina Muawiya yayi ja'in jani akan khalifancin sayyidina Ali, akan khalifancin yake ja'in ja, yana ganin kamar sayyidina Ali bai cancanci ya zama khalifa ba, shi yafi zama yafi cancanta ya zama khalifa, wannan shi ya kawo tankiya da kin yin mubaya'a wa sayyidina Ali. Ana Abi Muslim al-Khawlani, an karbo daga Abi Muslim al-Khawlani rahimahullah annahu dakhala ala Muawiya, Abi Muslim al-Khawlani wata rana ya shigo wajen sayyidina Muawiya radiyallahu an, fa qala lahu, sai ya ce wa sayyidina Muawiya, anta tunazi'u aliyan, kai yanzu kana jayayya da sayyidina Ali, a anta mithluhu, kai kamar sa kake, kana ja'in ja an kaki wa sayyidina Ali Muawiya mubaya'a, yanzu kana jayayya ne da sayyidina Ali, shin kana ganin kai matsayinka ya kai nasa, kana ganin kai kamar sayyidina Ali kake, ko kuma kana jin kanka a matsayin khalifa kamar yanda sayyidina Ali yake khalifa, shine a anta mithluhu, kai ma kana jin khalifa ne kai kamar shi. Wa qala Muawiya, sayyidina Muawiya yace la wallahi, ce ko kadan wallahi, inni la a'lamu anna aliyan afdalu wa ahqqu bil amri, yace ni na sani cewa sayyidina Ali yafi ni falala, kuma wa ahqqu bil amri, shi yafi cancantar wannan al'amari na khalifanci, walakin sai dai alastum ta'lamuna anna Uthman qutila mazluman, amma yanzu ku kai Abi Muslim al-Khawlani da kai da sauran mutane, ai kuna da masaniyar cewa yan ta'adda sun zo sun kashe sayyidina Uthman bisa zalunci ba dan yayi musu wani abu ba, wa ana ibnu ammihi, kuma kai ka sani da sauran jama'a cewa ni ibn ammihi, dan ammin sayyidina Uthman ne ni, wa ana adlubu bidami, ni bu mai laifi na neman jinin dan wato ammina ne, ni dan ammin sayyidina Uthman ne, da haka ina neman jinin dan uwana ne, kuma ba laifi bane a musulunci a kashe mutum dan uwa ya nemi jinin dan uwansa, da haka ni ina neman jinin sa ne, fatu aliyan faqulu lahu, da haka ku ya kamata ku je wajen sayyidina Ali ku fada masa falyadfa ilayya qatlata Uthman, kawai ya miƙo min waɗanda suka kashe sayyidina Uthman, ya sa abinci ko su a miƙo min su, wa usallimu lahul umura, ni kuma in miƙa masa al'amura, ni kuma in sallama masa, kawai in sallama ni kawai, ba ni da ja, ba ina ja'in ja ne da shi akan shi ya zama khalifa ba, mas'alar ba mas'alar shi, ni ma shugabanci nake so, khalifanci nake so ba, na san shi yafi kamata, shi yafi cancanta ya zama khalifa a wannan lokacin, ni jan da nake yi shine an kashe mun dan wato dan uwana, domin sayyidina Uthman ni dan amman sa ne, ina fatan gane, da haka ni kawai abinda nake so ku je ku ba sayyidina Ali shawara ya sa committee a nemo a waɗanda suka kashe sayyidina Uthman, gwamnati ta ɗauki mataki, ko a kashe su ko kuma a ba mu su mu kashe su, shikenan ni kuma in aka yi haka zan miƙa kai, zan miƙa wuya, fatau aliyan haka sai suka tafi wajen sayyidina ali fakallamuhu suka yi masa magana to kaji shi sayyidina muawiya duk inda wato wannan jayayyar da yake yi ba wani abu yake wa jayayya ba sai akan mas'alar kashe sayyidina Uthman yace kawai yana so ka bashi wa'anda suka kashe sayyidina Uthman shikenan shi kuma zai sallama fa aba alaihim sayyidina ali yaki yadda da wannan shawara ta su yake karba walam yadfa'i alqatla da haka bai mika wa'anda suka kashe sayyidina Uthman ba radiyallahu anhu ka koma cikin tarihul islam ainihin wato safha shafi na 540 ahadul khulafa ar-rashidin a karkashin zamanin khulafa ar-rashidin za ka ga wannan bayani da muka karanta yanzu wa sanaduhu sahihun kuma salsalar wannan magana ingantacciya ce fa muawiyatu lam yaqul innahu khalifa kai mai sauraron karatu ka fahimta cewa muawiya fa bai ce shi khalifa bane fa muawiyatu lam yaqul innahu khalifa bai ce shi khalifa bane wa lam yunazi' aliyan al-khilafata abadan kuma bai taba yi wa sayyidina ali jayayya akan khalifanci ba har abada bai yi ba walidhalika dan haka ne ma lamma tanaza'a lokacin da suka yi ja'in ja ka ba sai a ce kamar yanda bayanin ja'in ja din tasu za ta zo nan gaba wasarat tahkimu aka ce a zo ayi sulhu wa kataba sai a cikin sulhun sai aka ya rubuta hadha ma ahada alaihi aliyun amirul mu'minina muawiyata bin abi sufyan yace wannan takarda yarjejeniya ce da sayyidina ali sarkin mu'minai yayi yarjejeniya da muawiya dan abi sufyan kala to anan ne muawiya ce la taktub amirul mu'minin a kakkai saurin rubuta karka rubuta amirul mu'minin law bay'atuka ala annaka amirul mu'minin ma qataltuka da nayi maka mubay'a akan kai amirul mu'minin ne ba zan yi fada da kai ba zan yi rigima da kai ba walakin ismaka wasmi sai dai a wannan yarjejeniya ka rubuta sunanka da sunana fakat kawai abinda nake so kaga wannan yayi daidai da sulhu Hudaybiya zamu kawo shi ma can gaba ko yace a yanzu ba magana ce ta kai a matsayin ka na amirul saboda na yadda da haka to kaga za a zo a ce ai dama nayi jayayya da khalifa amma ina so a matsayin ka na Ali ibn Abi Talib a matsayina na Muawiya ibn Abi Sufyan haka za a rubuta yarjejeniyar a rubuta cewa wannan takardar yarjejeniya ce tsakanin Ali dan Abi Talib da Muawiya ibn dan Abi Sufyan shikenan thumma tafata ila al-katib sannan thumma tafata ila al-katib sai ya waiwaya ya kalli sakataren mai yin rubutun wa qala sai ce uktubismahu qabla ismi amma ka fara rubuta sunan sa kafin sunana inji shi muawiya fara rubuta sunan aliyu sannan daga baya ka rubuta sunana me yasa yace li fadlihi wa sabiqatihi fil islam saboda falalar sa yana da falala fiye a kaina sannan da kuma sune na farko farkon shiga musulunci saboda ya riga ni shiga wannan musulunci da aka duk wanda ya riga ka bacci zai riga ka tashi na yadda yana da fifiko da falala a kaina da hakan an tashi rubuta yarjejeniyar fara sa sunan sa sannan daga baya sai suna na yanzu ka koma cikin albidaya wan nihaya mujalladi na 7 shafi na 288 zaka ga wannan magana walam yakun alqitalu baina aliyin wa muawiyata qitalan baina khalifatin wa khalifatin abada abinda malam yake ta kokarin fito da shi saboda wasu duk a haka suka cakuɗa tarihin suka yi juye-juyen abubuwa suka wato mummurɗe yanda abin yake da haka sai a dinga baka kissar da tarihin a matsayin wato kamar sayyidina Muawiya yana bakin ciki yana ja'in ja ne da sayyidina Ali a matsayin khalifanci shi ma khalifancin yake so kaman yadda sayyidina Ali yake khalifa to shi yasa sai malai sake jaddada maka cewa lam yakunil qitalu baina ali wa muawiya qitalan baina khalifatin wa khalifatin abada yakin da aka samu da rigima tsakanin ali da muawiya ba fa rigima bace tsakanin khalifa da wani khalifa din abadan ba haka abin ya faru ba ana gaya ma wannan koda wata ran zaka ji wani ya canza tarihin yana nema ya kawo wannan to kaga kana da wannan masaliya rigima da ta faru tsakanin su ba rigima bane tsakanin khalifa da khalifa ولكن القتال سببه sai dai rigimar sababinta anna aliyan yuridu an ya'zila muawiya tunda muawiya ya ki wa sayyidina ali mubai'a to sai sayyidina ali yayin nufin ya tube muawiya yayin nufin ya cire shi daga gwamna mun ce shi gwamna ne a ina a basra ko to dan haka tunda shi ya ki wa sayyidina ali mubai'a to sayyidina ali sai nufin kawai ya tube shi ya zai dinga tafiya gwamna kuma cikin gwamnoninsa baya mabiyayya da haka sai ya nufin cire shi wa muawiya shi kuma muawiya rafidul lil azli yayi watsi da wannan tube shin da aka yi yace shi bai tuku ba hatta yuqtala qatlatu bun ammihi shi fa ba fa zai sauka ba in ma ba a san ya zama gwamnan so ake a tumbuke shi daga gwamnan shi bai da matsala kawai shi dai a kashe waɗanda suka kashe dan ammansa a kashe waɗanda suka kashe sayyidina Uthman aw yusallimuna ilayhi ko kuma shi a miko masa su shi kawai inda yake da ja kenan in ma ana ganin ba za a bashi ya ci gaba da zama gwamna a Basra ba shi ba gwamnan ne matsalarsa ba matsalarsa shine a miko waɗanda suka kashe sayyidina Uthman su ma a kashe su inda ya tafi su ma a tura su ko kuma a miko masa su ya kashe su shi kawai inda yake da yake abin nan kenan falam yakun al-mawdu'u al-khilafa kama yusha kaga tattaunawar da topic din ba fa akan khalifanci bane kamar yanda ya yadu kamar yanda ake yadawa kun bayyance wannan gabar shine malai ce falam yakun al-mawdu' kaga kenan ashe mawdu'in topic din ba wai akan al-khilafata akan khalifanci bane kama yusha kamar yanda ake ta yadawa ba akan wannan bane wa kana adadu jayshi aliyin 100,000 to wannan yaki na sufin rundunar sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu an adadin sojojinsa mutum 100,000 ne wa kana adadu jayshi muawiya 70,000 adadin rundunar muawiya su kuma 70,000 ne wa qutila ammarubun wa qutila ammarubun yasirin an kashe ammarubin yasir a wannan yaki wa kana fi jayshi ali kuma yana daga cikin rundunar sayyidina Ali wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam qad qala li ammar kuma kar ku manta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata magana akan ammar yace ya ammar sataqatulukal fi'atul baghiya yace ya kai ammar wata kungiya wata jama'a azzalima za ta kashe ka qila lil imam ahmad bin hanbal rahimahullah an tambayi imam ahmad bin hanbal hadithu taqatulul fi'atul baghiya hadithin da annabi yace taqatulukal fi'atul baghiya wato wata jama'a wadda take kan zalunci za ta kashe ka ya kai ammar sai aka tambayi imam ahmad bin hanbal game da wannan hadisi qal sayyidina imam ahmad sai yace la atakallamu fihi ba abinda zan ce akan wannan hadisi ba wata tattaunawa da zan yi tarkuhu aslam domin barin tattaunawa ko barin yin magana akan wannan hadisin aslam yafi كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يندى النبي صلى الله عليه وسلم يتي كما يندى النبي صلى الله عليه وسلم يتي قتلته الفئه الباغيه يتي وتا جماعه تي دي تكي زالنتي ذات كشيشي وسكت كو امام احمد سي شروع اكن هكا وانا حديث الفئه الباغيه دين انا غنن كو غنن اي تتتاونا اكن حديث الفئه الباغيه وندا اكن سا اكا سا وسو اينهم واتو باين الله وين دي سكي اني تجان سو با اكن ديدي با suka yi ta zagin sayyidina Muawiya suka yi ta tsine masa akan hadithun fi'atul baghiya ko to wannan hadithun na taqatulu ammaran alfi'atul baghiya akwai shubha da yawa a cikin sa akwai kuma martani da malamai na sunna suka mayar game da hadithun fi'atul baghiya malam anan yake cewa ko shakka babu anna dima'a allati waqa'at baina sahaba lalle zubar da jinin da ya faru tsakanin sahabbai radiyallahu anhum Allah ya kara musu yadda kanat fitnatan wata fitina ce saqata fiha tawa'ifun min ahli albid'i wasu kungiyoyi na bid'a sun fada cikin ta kal khawarij kaman khawarijawa war rawatib darafidawa shi'a wal mu'tazila da mu'tazila wadannan duk sun fada cikin wannan fitina da ta faru tsakanin sahabbai wa asama Allahu ta'ala ahli sunnati wal jama'a min alwuqu'i fi shirakiha Allah madaukakin sarki sai ya tsare ahlus sunnati wal jama'a basu fada cikin tarkon wannan fitinar ba basu fada ba
haythu ra'aw, inda su ahlus sunna suke ganin wujuba imsaki dhanni bis sahaba, wato wujuba ihsani dhanni bis sahaba, su ahlus sunna suna ganin wajibi ne a kyautata wa sahabbai zato, wajibi ne in har akwai wani wanda za a kyautata masa zato to sahaban annabi yana ciki, shine a haƙu da a kyautata masa zato radiyallahu anhum ajma'in. Wasukutu amma shajara bainahum, da kuma yin kurum game da abin da ya gudana tsakaninsu. Wannan shine mazhabin ahlus sunna, imtithalan liqauli ta'ala, saboda aiki da fadin Allah ta'ala, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. In kai aiki da wannan ayat ka huta, domin Allah ta'ala gaba ɗaya sahabban nan hada su yi musu kudin goro, yace walladhina ja'u min ba'dihim, wayanda suka biyo bayan sahabbai, yaquluna suna cewa, su ne masu cewa rabbana ghafir lana dhunubana, Allah ka gafarta mana, rabbana ghafir lana, Allah ka gafarta mana, wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, da kuma yan uwan mu da suka riga mu imani sahabbai kenan, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu, ya Allah kar ka sanya mana kiyayya, wato wato ka sanya mana kiyayya ga waɗanda suka rigaye mu imani, rabbana innaka ra'ufur rahim. Kaga kenan wannan dukkan wayannan bangarorin guda biyu sun shiga cikin wannan aya, cewa akai ka nema musu gafara, amma kana ganin wani bai yayi kuskure ko wani yayi tintibe, to ai ce akai walladhina ja'u min ba'dihim, wayanda za su biyo bayan sahabbai ba tsine musu suke ba, wayanda shi yasa sai wayanda suka biyo bayan sahabbai suka zama gida biyu, wasu suna nema sahabbai gafara, suna yarda, wato suna nema musu yardar Ubangiji, suna kuma ainihin girmama su, suna ganin mutuncin su, wasu kuma sai suka biyo bayan su da tsinuwa da la'anta da sauransu. Kaga ba sa cikin walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Na fata an gane. Wa qad kana tanawuluhum li kathirin min al-ahadith an-nabawiyyah yujalli hadha al-ma'na wa yuwaddihuhu. Wato daukan waɗannan hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawan su suka yi, wato yana sake fito maka da wannan ma'ana. Wa min zalika, daga cikin wannan shine fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam, taqatulu ammaran alfi'atul baghiya wa huwa ma sanubayyinuhu min khilal hadha almaqal. Wanda wannan tattauna abinda muke so, wannan hadisin muke so mu tattauna mu sharhi akan sa. Abu na farko dai, asahhu riwayati hadha alhadith, ruwayoyin da suka fi inganci a wannan hadisin na Ammar, wato shine riwaya Abi Sa'id al-Khudri, fa an Ikrima qala li ibn Abbas. Ikrima almajirin Abdullahi dan Abbas yace Abdullahi dan Abbas ya fada min, wa li ibnihi Ali in talaqana ila Abi Sa'id, yace wata rana mun tafi wajen Abi Sa'id, fasma'ana, ko kuma in talaqana, qala li ibn Abbas wa li ibnihi Ali, wato Abdullahi dan Abbas da dan sa Ali yace in dalaqna, ko in dalaqana ila Abi Sa'id, wato mu tafi wajen Abi Sa'id, fasma'ana min hadithi, mu danji wani hadithin da ya rike, fan dalaqana, sai muka tafi, fa idha huwa fi ha'idin yusliwu, sai muka same shi a wani wato wata gonar sa yana gyara ta, ko wani ban, wato wani shinge yana gyarawa, fa akhadha rida'ahu fahtaba, yana ganin mu sai dauko mayafin sa sai ya yafa, thumma aisha ayu hadithuna, ya shiga ba mu hadithi, hatta ata dhikru bina'il masjid, har sai da yazo wata gaba da akai maganar gina masallaci, fa qala, sai yake ta kunna nahmilu libnatan, lokacin da aka zo gina masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, muna dauko bulo daidai, duk wanda ya tashi sai ganshi ya kinkimo bulo guda daya, wa ammarul libnatain, shi ko Ammar bin Yasir a lokacin yana dauko bulo ne guda biyu, fara'ahu annabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya ga Ammar yana wannan aikin, fayanfudu turaba an, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dinga karkade masa ƙasa, wa yaqulu, yana cewa, waiha Ammarin, Allah sarki Ammar, waiha Ammarin taqatuluhu alfi'atul baghiya, Allah sarki Ammar, wata jama'a ce da take kan zalunci za ta kashe Ammar, yad'uhum ila aljanna, yana kokarin jan hankalin su ya kira Yesu zuwa ga aljanna, wa yad'unahu ila an-nar, domin yana kiransu zuwa ga ayi da'a ga Allah, ayi da'a ga shugabanni, su kuma suna kiransu zuwa ga wuta, zuwa ga saba akasin haka. Qala, yaqulu Ammar, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan, sai Ammar ya ce, a'udhu billahi minal fitan, Allah ka tsare mu daga fitina. Wannan hadithin ya tabbata babu masoka a ingancin wannan hadithin, domin da yawa daga cikin sahabbai sun ruwaito shi banda Abi Sa'id al-Khudri daga cikin su akwai Abu Qatadah al-Ansari akwai Ummu Salama akwai Abu Huraira akwai Abdullah ibn Amr ibn al-As akwai Uthman ibn Affan akwai Huzaifa akwai Abu Ayyuba akwai Abu Rafi' akwai Khuzaima ibn Thabit akwai Muawiya ibn Abi Sufyan akwai Ammar ibn Amr ibn al-As akwai Anas ibn Malik akwai Ziyad ibn Garit akwai Zaid bin Abi Aufa akwai Abul Yusr ko Abul Yasar akwai Ammar bin Yasir nafsahu shi da kansa shi ma ya rawaito wannan hadisin da kuma wasu cikin sahabbai a dunkule dai wannan hadisin qat'iyyu thubut mutawatir hadisi ne wanda yake ya tabbata ta kowace fuska kad nassa ala tawaturihi ghayru wahid min ahli al-ilm da yawa cikin malamai sun tabbatar da wannan hadisin ya kai martaba hadisi mutawatir al-hafiz ibn Abdul Barr yana fada cewa wata wataratul athar anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala hadisi sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun kai matsayin mutawatirai inda annabi yake cewa taqatulu ammaran alfi'atul baghiya wa hadha min ikhbarihi bil ghaib wannan yana daga cikin labaran gaibu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar wa a'lamu min wa a'lamu nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan alama ce cikin alamomin annabtar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa min asahil ahadith wannan hadisin yana daga cikin mafiya ingancin hadisi wato hadisai to sharhin wannan hadisin shine annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin ya bada labarin cewa ammar bin yasir Allah ya kara masa yadda taqatuluhu fi'atul baghiya wata fi'a wadda take tana kan zalunci za ta kashe shi kuma malamai ma abota ilimi sun yi ijimai akan cewa shi ammar bin yasir radiyallahu anhu lalle mutanen sham su ne suka kashe shi a yakin siffin a shekara ta 37 daga hijira domin shi yana cikin sojojin sayyidina Ali bin Abi Talib yana cikin tawagar mutanen Iraki a lokacin da aka kashe shi yana da shekara 93 ne shekara sa 93 Ali bin Abi Talib wato yana wato waqad kana aliyun ahqqu bil amri min muawiya kuma gaskiyar al'amari sayyidina Ali shine yafi cancantar wannan al'amari fiye da muawiya a wannan hadisin akwai alama cikin alamomin annabta akwai mu'jiza bayyananniya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya bada labarin wasu al'amura da za su faru nan gaba kuma suka faru kaman yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa ammaran za a kashe ya mutu maqatulan zai mutu amma kashe shi zai sannan waɗanda suka kashe shi musulmi ne sai dai annahum bughat yan tawaye ne ko kuma azzalimai ne kama akhbara bi anna sahabata yataqataluna kaman yanda annabi ya bada labarin cewa sahabbai za su samu rigingimu a tsakanin su wa annahum sayakununa da'ifatain kuma za su rabu gida biyu baghiya wa ghairiha in an zo wajen wannan yakin akwai bangaren da ba akan daidai suke ba akan zalunci sun yi zalunci akan abin da suka yi na yaki sannan kuma akwai ainihin wato wayanda suke su kuma ba su ne azzaliman ba duk wannan ya faru kaman yanda annabi ya bayar kamar wato ketowar alfujir lokacin asuba to shubha ta uku shine wato magana ta uku ita ce shubha kafirta muawiya a karkashin wannan hadisin wato da yawa cikin yan bid'a sun yi ta kokari daga cikin su akwai rawafid da wasu sun yi kokarin yin amfani da wannan hadisin dan tabbatar da manufar su mummuna ta sukar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam musamman sayyidina muawiya ibn abi sufyan Allah ya kara masa yadda suka ce yalzamu min tasmiyati ashabi muawiya bughatan takfiruhum wai ai lazimi ne tunda an ambaci sojoji ko mabiyan muawiya an kira su bughatan to dole ne su zama kafirai dole ne a kafirta su tunda hadisin ya nuna cewa su ne bughat sun yi zalunci amsa game da wannan shubha mala yace la yalzamu min tasmiyati ashabi muawiya bughatan takfiruhum dan an ambaci waɗanda suke goyen bayan Muawiya an kira su da baghiya wato bughat wannan baya lazumta musu a ce sun zama kafirai domin sun kasance mujtahidina muta'awwilina bima ta'atawhu min alqital wannan bangare na Muawiya sun yi ijtihadi ne sun yi tawili cikin abin da ya ja su zuwa ga wannan yakin walam yaqsidu ma'siyatan in ka kalli zahirin abin ka karanta tarihin zaka ba su yi nufi sabawa Allah ba da gangan wala mahabbar duniya ba duniya tsantsa suka nufa ba bale ita kada kullu fariqin min al-fariqain shi yasa kowanne bangare cikin bangarorin guda biyu da bangaren Muawiya da bangaren Sayyidina Ali kowannen sai yana ganin annal haqqa ma'ahu shine mai gaskiya babu wanda yana sanar da cewa akan kuskure yake san zuciya ne kawai ya ci gaba da yakin Sayyidina Ali yana ganin lalle kar a yi yakin kokar a kashe wadanda suka kashe Sayyidina Uthman a bari kai ya hadu gwamnati ta samu nutsuwa sannan a kashe su shi yana ganin shine akan daidai shi kuma Sayyidina Muawiya da shi da mabiyansa suna ganin lalle a kawo su dan a tufke wannan wutar fitina a kashe su kamar yadda suka kashe Sayyidina Uthman shi yana ganin shine daidai kuma yana kowannen su yana ganin anna mukhalifahu wanda ya saba masa huwal bagi an fahimta kowa yana ganin wanda ya saba wannan fahimtar tasa shi ya kamata a yaka shine bagi fa wajaba alaihi qitalu da haka suna ganin shi ya kamata wajibi a yaka su bangaren Muawiya suna ganin wanda da yace ba akan wannan fahimtar tasa zai tafi ba to shine albagi kuma shi ya kamata a yaka su kuma wanda suke bangaren Sayyidina Ali suna ganin lalle fahimtar su ce daidai kuma duk wanda ya saba musu to shine albagi shi ya kamata a rufa wa a yake shi na fata an gane liyarja ila amrillah kowanne a maida shi kan doka da order su suna ganin bangaren Muawiya lalle a yaki bangaren Sayyidina Ali su dawo kan doka da order su koma zuwa umarnin Allah domin Allah yayi umarnin cewa an kashe mutun lalle faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura agar suna da aya suna ganin an kashe musu dan uwa lalle a miko wanda suka kashe su kashe shi an fahimta da haka suna ganin wanda ya saba wannan fahimtar ta su to shi ya kamata a rufan masa ya dawo kan umarnin Allah su kuma bangaren Sayyidina Ali suna ganin a'a wanda ya saba wa tasu fahimta shi ya kamata a yaka har sai ya dawo kan umarnin Allah da haka sai ya zamto wannan bangarori guda biyu bangare daya sune akan daidai bangare daya sune akan kuskure kuma za a yi musu uzuri uzurin me kuskure domin ijtihadi suka yi sai dai kuma sun yi kuskure a ijtihadi ina fatan gane li'annahu lijtihad wal mujtahid shi ko wanda yake kokarin gano gaskiya yake kokarin yin aiki da daidai a fahimtar sa idza akhta la ithma alai aka hadisi ya tabbatar ba ko wanda yake ijtihadi ba da son zuciya ba sai ya kuskure a ijtihadin lalle ba za ya aiki da ijtihadin sa ba amma kuma babu laifi a kansa ina fatan gane wa kana aliyun radiyallahu anhu huwa al muhiq kuma a wannan qadiyar da ta faru sayyidina ali shine akan gaskiya awul aula bil muhiq ko bil haq shi ya fi cancantar a ce shine mai gaskiya fi tilkal hurub ba ma a yakin siffin ba a duk waɗannan yaƙe-yaƙen kaga an yi jamal an yi siffin to akwai na harawan ma za mu karanta a nan gaba to duk waɗannan yaƙe-yaƙen sayyidina ali shine akan gaskiya wannan shine mazhabar ahlus sunnati wal jamaa wa hadha huwa alladhi dallat alayhi al-adillatu al-mutadhafira wannan kuma shine abinda dalilai masu tarin yawa suka goyi baya daga al-qur'ani da sunna kama sai ya ci tafsilu kuma yanda bayanin haka zai zo wa ijma'i salaf kuma wannan shine abinda ijma'in magabata suka hadu akai shaykhul islam ibn taymiya Allah ya masa rahama yace fa thabata bil kitabi was sunna wal ijma'i wa ijma'i salaf ma yadullu ala annahum mu'minuna muslimuna ijma'i wato alqur'ani sunna ijma'in magabata duk ya tabbatar da cewa wayannan mutane mu'minai ne kuma musulmai ne wa anna ali ibn abi talib wal ladina ma'ahu kanu aula bil haqq min al-ta'ifati al-muqabila wannan shine alqur'ani sunna ijma'in magabata duk sun tafi akan cewa wayannan bangarori guda biyu bangaren sayyidina ali da bangaren sayyidina muawiya mu'minai ne musulmai ne sai dai bangaren sayyidina ali da waɗanda suke tare da shi su ne akan gaskiya fiye da waɗanda suka kishiyance su wannan kaulin kuma kauli ne da aka yi ijma'i akan sa baina fuqaha'il islam ibnul wazir yana cewa qala fuqaha'ul islam fuqaha'ul islam sun ce fi ma hakahul imam abdul qahir fi kitabi al imama cikin abinda al imam abdul qahir a cikin littafin sa mai suna al imama ya ainihin wato hakaito ainihin wato yana cewa wa ajma'a fuqaha'ul hijaz manyan fuqaha na hijaz sun hadu wal iraq da fuqaha na iraki min fariqai al hadith ar ra'i na bangarori guda biyu da malaman hadisi da malaman ar ra'i minhum daga cikin su akwai malik shafi auza'i da kuma jumhur al a'zam min al mutakallimin da kuma jumhurun mafi yawan malaman ilmul kalam sun tafi akan cewa anna aliyan musibun sayyidina alfa shine yayi daidai shine akan gaskiya fi qitali li ahli siffin wajen yakar bangaren muawiya da yayi a siffin kama qalu bi isabati fi qatl ashabil jamal kaman yanda sun ce kuma shine akan gaskiya lokacin da yayi yaki su talha da ainin wato tawagar ainin wato suna na aisha a waqatul jamal wa qalu aidan bi anna alladhina qataluhu bughatan zalimuna lahu kuma lalle sun tabbatar da cewa waɗanda suka yake shi su ne ainin bughat ɗan tawaye ko kuma kace su ne azzalimai su suka zalunce sayyidina Ali ba shi ya zalunce su ba su suka zalunce shi walakin sai dai la yajuzu takfiruhum bi baghihim dan sun yi zalunci baya halatta a kafirta su mafhum abu na hudu fahimtar ahlus sunnati wal jamaa game da wannan hadisin ko shakka babu annal qadaya fi tilkal hawadith kana mushtabiha wa mushtabikatan jidda abubuwan da suka faru a wannan haditha waɗannan hawadis din gaba daya lalle akwai rikici a ciki akwai shubha wa mushtabikatan jidda hatta ala akabir sahaba wannan abin ya rikirkice kware da gaske har akan manyan sahabbai duk sun samu kansu cikin ainihin iskali radiyallahu anhum wa fihim tawa'ifun min as-sabiqin wal awwalin tawa'ifus sabiqin al awwalin wanda daga cikin su akwai wani bangare ma na as-sabiquna al awwaluna su ma suna cikin ainihin wato abin nan wa qadin qasamu ila ra'ayin shi yasa su kansu sun kasu zuwa ra'ayi guda biyu kuma qawlani mashhurani lil fuqaha kuma waɗannan su ne qauli guda biyu mashhurai a wajen malamai fuqaha walaysa fi fuqaha ahli sunnati wal jamaa man yara al qitala ma'a man qatala ammaran shi yasa fuqaha wa ahli sunnati wal jamaa wato ba sa ganin manyara wato manyara al qitala ma'a man qatala ammaran ba sa ganin goyen bayan wanda suka kashe ammar ba sa ganin mutum ya zama tare da waɗanda suka kashe ammar na fata an gane ma'ana an zo ana wannan tattaunawa ko to suna ganin lalle ka goyi bayan wancan bangare na inda ammar yake shine bangaren sayyidina Ali dan su ne akan daidai to kaga adalci kenan shi yasa kaga tun a farkon littafin da muke ta karanta sahabbai ba ma'asumai bane dan mun ce kar a zage su kar a ci mutuncin su kirkin su ya fi kurakuran su yawa baya nuna cewa ba sa kuskure kauli na farko cikin aqwal din malamai ra'ayoyi guda biyu da aka samu alqital ma ali wa da'ifati akwai wadanda suke ganin ayyaki tare da amara wa sayyidina ali da jama'arsa wa mimman dhahaba ila hadha ar-ra'y daga cikin wadanda suke cikin sahabbai wanda suke da wannan ra'ayin cewa amara wa sayyidina ali da tawagarsa akwai shi kansa ammar din akwai sahal bin hunayb akwai abu ayyub al-ansari wadannan duk suna ganin sayyidina ali shi ya kamata a taimaka shine akan daidai shi ya kamata amara wa baya wajen wannan yaki wa min hujjati haula daga cikin hujjar wannan bangaren shine wannan hadithin taqatulu ammaran al-fi'atul baghiya li'annahu idha kana qatilu ammaran bughatan domin idan ya zamanto waɗanda suka kashe ammar su ne yan tawaye ko su ne akan zalunci to ai Allah ta'ala ya ce faqatilul lati tabghi hatta tafiya ila madha ila amrillah idan aka samu irin wannan fashal aka samu wannan function din to sai Allah ta'ala ya ce ku hadu ku kuma ku yaki wanda wato bangaren da suka yi zalunci har sai an dawo da su zuwa ga al'umarnin Allah qauli na biyu kuma akwai waɗanda su kuma cikin sahabbai suka tafi akan al-imsaku anil qitali mutlaqan suka ce a kame gabarin wannan yakin kwata kwata bai kamata a yi shi ba wa ilayhi dhahaba aktharul akabir min as-sahaba mafi yawan manyan sahabbai wannan shine ra'ayin su su suna ganin wannan yakin kar a yi shi fa atazalul mu'askaraini al-mutaqatilaini jami'an shi yasa duk suka kaurace wa su bangarorin guda biyu ba sa cikin tawagar sayyidina Ali ba sa cikin tawagar Muawiya duk gaba ɗaya suka koma gefe wa mimman dhahaba ila hadha ar-ra'yi cikin masu wannan ra'ayin akwai Sa'ad bin Abi Waqqas wa lam yakun fil mu'askarina ba'da aliyin afdal min wa ma'a dhalika kana min al-qa'idin 'an al-qital yana cikin wanda bai yi yaki ba wa Muhammad bin Maslama wa Usama bin Zaid wa Abdullah bin Umar wa nahawhum da makamantan irin waɗannan su ma suna cikin wanda suka kame hannayen su ba su shiga cikin yakin ba to me dalilin su daga cikin hujjar su suka ce anna hadhal qital fi siffin wa nahawhi wannan yakin da rigiman nan a siffin da wani siffin kana qitala fitna suka ce yaki ne rigima ce ta fitina wasu ne kawai suka hura wannan wuta fitina ce ita kuma fitina ba a so a shiga cikin ta. Suka ce akwai al-ahadith al-mustafida, hadisai shahararru waɗanda sun zo tuhadhiru min al-qital fil fitna, da suka tsawatar game da yin yaki in ana a cikin lokacin fitina. Wa min ha daga ciki suka ce akwai marawahu Abu Huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yana cewa satakunu fitanun, za fa a samu fitintunu fa, ba makawa waɗannan rigingimin lokaci lokaci za a dinga samun su, amma al-qa'idu fiha khairu min al-qa'im. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda yake zauna a cikin wannan fitinar yafi wanda yake tsaye a cikin ta. Wal qa'im fiha, wanda kuma yake tsaye bai in ba bai ce komai ba, ya tsaya a tsaye, to yafi alkhairi min al-mashi, sama da mai tafiya a cikin wannan fitinar. Wal mashi fiha, mai tafiya a cikin ta khairu min as-sa'i, yafi mai gudu a cikin ta. An fahimta? Wa man yashrif laha tastashrifu, duk wanda ya azarbabi ya shiga gaba to za ta gama da shi. Wa man wajada malja'an, duk wanda ya samu wata mafaka aw ma'adan ko wata maboya, falyi'id bihi, to ya boya gurin. To yana daga cikin hadisin da kaji wayancan su sun yi riko da waccan aya, su kuma wanda suka yi riko da wannan hadisin suka ci da haka, su annabi ya ja hankalin cewa ana fitina karka shiga ciki. Suka ce kama akhbara sallallahu alaihi wasallam bi anna ta'ifatayn almutafarriqatayn muslimatayn, kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa waɗannan bangarori guda biyu, dukkanin su kungiyoyin nan guda biyu, bangaren Aliyu da bangaren Muawiya, musulmai ne. Wa madaha man aslaha Allahu bihi bainahuma, kuma har ya yabu wanda Allah zai kawo ya hada kansu ya musu sulhu tsakani. Kama rawa Abu Bakara radiyallahu anhu qala, kamar yanda Abu Bakara Allah ya masa rahama yake ce Allah ya kara yadda da shi, yace qala, yace ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala al-minbar, yace wata ran naga manzon Allah akan minbari, wal Hasan bin Ali ila janbi, al Hasan dan Ali yana gefan sa, wa huwa yuqabbi wato yaqbilu ala an-nazi marratan wa alayhi ukhra, wal lokaci ya fuskanci mutane, wal lokaci kuma sai aga annabi ya waiwaya ya kalli al Hasan a cikin wannan khutbar tasa. Wa yaqulu, yana cewa innabni hadha sayyidun, yace wannan jikan nawa, wannan dan nawa shugaba ne, nan gaba wannan dan nawa shugaba ne, wala allallaha, lallai Allah an yusliha bihi baina fi'atayn azimatayn min almuslimina, Allah zai yi amfani da wannan dan nawa nan gaba ya sulhunta tsakanin wasu manyan bangarori guda biyu na musulmi. Wannan hadisin ya nuna bangaren Muawiya kafire ne ko musulmai ne? Musulmai ne. Mafhum? Wa qad fadala an-nabi sallallahu alaihi wasallam baina ta'ifatayn muzakkiyan wa mufassilan wa mufaddilan aliya bin abi talib radiyallahu anhu fi qitali lil khawarij, shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita tsakanin waɗannan bangarori guda biyu, yana mai tsarkakewa da fifita ali bin abi talib a wajen yakar khawarijawa. Fa nabi sa'id al khudri radiyallahu anhu qala, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tamruqu mariqatun inda firqatin min al muslimina yaqtuluha awla ta'ifatayn bil haqq, wanda zamu karanta gumurzun sayyidina Ali da yan ainin qur'aniyun ko kuma khawarijawa, shi ma a naharawan, kaji annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma tun kafin lokacin yayi isharar cewa haka za ta faru, kuma wanda yake mafifici mafi falala, wanda yake kan gaskiya a bangarorin guda biyu, shine wanda zai yaki wannan ɗaya bangara. Wa innama amara Allahu ta'ala bi qitalil baghi, lalle ubangiji ta'ala ya yi umarni da ayaki wanda ya yi zalunci, lakin lam ya amur bi qitali ibtida'an, sai dai fa Allah bai yi umarni da ayake shi ba a karan farko, sai an bi wasu hanyoyi an kakkauce wa yakin, tunda kaman kai da zaka yake shin kai ma musulmi ne, shi ma musulmi ne, da yayi da awar ya bar musulunci to ka san da wa kake rigima, da musulmi ne da wanda ba musulmi ba, amma musulmi ne yayi da musulmi ne, yana sallah yana dukkan abubuwa, sai dai wasu abubuwa na fitintunu sun shigo ciki ya ja daga, to a karan farko ba ya kasa ake ba. Shi yasa Allah ta'ala ce wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu mizai fa aslihu bainahuma, idan an samu wato bangarori guda biyu na mu'minai suna rigima tsakanin su, ku yi musu sulhu. Fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra, idan daya tayi tawaye tayi zalunci akan daya, fa qatilu allati tabghi, to ku yaki wanda tayi zaluncin hatta tafiya ila amrillah, har sai ta koma kan umarnin Allah. Fa in fa'at, in ta yadda ta dawo fa, fa aslihu bainahuma, to ku zauna a teburin sulhu, ku yi musu sulhu bil adli, da adalci, wa aqsitu, inna Allah yuhibbul muqsitin. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace fa idza qatatal fa idza qatatalat ta'ifatan min almu'minin, idan aka samu bangarori guda biyu na mu'mine sun yi rigima, fal wajibul islahu bainahuma, abinda yafi zama wajibi shine a yi musu sulhu. Wa in lam takun wahida minhuma ma'muratan bil qital fa idza baghat al wahida ba'da dhalika qutilat, da aka ba wanda aka ce a yake ta, ba wanda aka yi umarni, amma idan dai tayi zalunci ta kiyadda da azo ai sulhu, to sai aka ce ita za a yaka. Li'annaha lam taturki al qital, domin ita ce tace sai an yaki bata yadda ba. Wa lam tajib ila wa lam tajib ila sulh, bata amsa izuwa ga azo ai zauna a teburin sulhu ba. Falam yandafi sharruha illa bil qital, kuma an lura cewa sharrinta ba za a iya tunkude shi ba sai fan an yake su. Fasara qitaluha bi manzilati qitalis sa'il, sai zamto yakar su kamar yakar dan tawaye ne wanda yazo zai maka ta'addanci. Alladhi la yandafi dhulmuhu an ghairihi illa bil qital, irin mutumin da ba za ka iya tunkude zaluncin da yazo zai ma ba sai kai ma kai fito na fito da shi. Wal maqsud, abun nufi dai anna hadhal hadith la yubihu la'ana ahadin min as-sahaba, wannan hadithin baya bada dama, baya halatta la'antar wani cikin sahabbai. Wala yujibu fiskahu, ba kuma ya wajabta fasikantar da wani cikin sahabbai. Wa hadha imam ahli sunnati wal imam ahli sunnah wa hadha imam ahli sunnati al imam ahmad bin hanbal rahimahullah faqad kana mu'ridan anil kalami fi hadha kulli, shi imam ahmad bin hanbal ma kamar yadda muka karanta a cikin littafin yana dauke kansa ne yana kauda kai game da tattaunawa ko sa baki akan wannan matsalar. Kariha lirtisal, kariha lirtisal fihi, wato yana kyamar sakin baki da kuma yin sharhi ko wani karin bayani akan wannan matsala, domin an tambaye shi game da wannan hadithin na takatuluka fi ammar takatuluka alfi'atul baghiya. Fa qala ahmad kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qatalahu alfi'atu albaghiya, wa qala fi hadha غير حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكره ان يتكلم في هذا باكثر من هذا. نا فاتان غاني wannan a dunkule dai shine dan abinda zamu dan ƙara bayani akan sa akan wannan hadithin na takatuluka alfi'atul baghiya. Na fatan gani to ma'aman alhaq, ma'aman kana alhaq, ma'aman kana alhaq, waye mai gaskiya a cikin wannan? Kaga a cikin wannan ma bayanin da muka yanzu ai amsar a fili take, ko wane ne ya kasance akan gaskiya a cikin wannan rigima tsakanin sayyidina Ali da Muawiya? Qala ibn Hajar rahimahullah dhahaba jumhuru ahli sunnati ila taswib man qatala ma Ali, jumhur mafi yawan ahli sunna sun tafi akan wato taswib man qatala ma Ali, wato daidan tadda wanda yayi yaki ya mara wa Aliyu baya, ma'ana wanda yayi yaki da tare da sayyidina Ali shine akan daidai. Jumhur ahli sunna akan haka suke, sun ce duk wanda ke tare da sayyidina Ali wannan yake su ne akan daidai. Wa qad thabata anna man qatala aliyan kanu bugatan, domin hadisi ya tabbata cewa duk wanda suka yaki sayyidina Ali su ne akan zalunci. Wa ma hadha taswibi, amma tare da wannan daidai din da wadanda suke tare da sayyidina Ali suka samu, fahum muttafiquna ala annahu la yuzammu wahidun min haula, sun hadu gaba daya malamai jumhur ahli sunna sun hada kan cewa amma fa babu zargin daya daga wadannan bangarorin guda biyu. Bal yaquluna, bal ma cewa suke ijtihadu fa akhtau, bangaren Muawiya ijtihadi suka yi kuma suka yi kuskure. Na fatan gane. Wa qala ittafaqa ahli sunnati ala wujubi man itta'ani ala ahadin min as-sahaba, ya ci gaba da cewa ahli sunna sun hada kan wajibcin rashin sukar ɗaya daga cikin sahabbai bi sababi ma waqa'a minhum, saboda dalilin abin da ya faru tsakanin su, walau urifa almuhiqqu minhum, koda an gano ga mai gaskiya a cikin su. Li'annahum lam yuqatilu illa an ijtihadi, domin duk wannan yaki-yakin da aka yi ba su yaki ba fa sai akan ijtihadi, kowa yana da wata fahimta da yake ganin shine akan daidai, wannan yasa shi a ƙarƙashin wannan hujjojin nasa da kuma abin da yake gani a ƙarƙashin su yayi ijtihadi, ya fitar da hukunci yayi yaki. Ina fata an gane. Wa qala al-Qabari fi taqawiyati madhhabi man nasara aliyan radiyallahu anhu, Imam al-Qabari ya fada wajen karfafar mazhabar wadanda suka mara wa sayyidina Ali baya yace law kana alwajibu fi kulli ikhtilafin yaqa'u bainal muslimin alhurub minhu da a ce wajibi ne a duk wani sabani da ya faru tsakanin musulmi da a ce wajibi ne gujewa wannan sabanin biluzumil manazil ta hanyar mutun ya lazumci masaukin sa ko mutane su zaman su a gida lama uqima haddun to aida ba a tsaida haddi ba daya wala ubdila batilun kuma da ba a rushe barna ko ƙarya ba wala wajada ahlul fusuqi sabilan kuma da fasikai sun samu hanya ilartikabil muharramat zuwa aikata abubuwan da aka haramta dan sun san kowa gujewa zai saboda kowa kaga kenan wata fitinar a fito a yi ta shine yafi zama dan a kashe ta domin inda a ce wajibi ne in an samu sabani ya faru kowa ya gudu yayi zaman sa a gida kamar yanda aka ce wasu sahabbai sun ki shiga wasu kuma sun shiga to da wajibi ne kawai duk lokacin da aka samu sabani a guje din to da kuma su waɗanda suke kirkiro sabani za su samu hanyar da za su dinga cin karansu ba babbaka ba hukunci kuma ba za a kalubalance su yanzu kaga wannan gumurzun da aka yi ai shi sa yanzu a cikin hakan muka gano cewa sayyidina Ali shine akan daidai sayyidina Muawiya shine akan kuskure ina fata an gane kaga kenan wani lokaci a cikin hakan kuma akwai wata fa'ida da ake iya samu a haka wannan ka koma cikin Fathul Bari mujalladin 13 shafi na 37 zaka ga wannan to sai mu tashi kan gabar qultu dan an ce lokaci ya riga yayi insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله آمين آمين